mutane sun zo da raini dan Allah karki sawa
sawa sawa
na zo kin karbe ni kin agaje ni ko na san baki sawa
sawa sawa
inna ji dadi zaki fi kuwa inna ji dadi sai kin fi kuwa
Sawa
I love you what is you mina nishadi